أنفسهم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwana wata biyar ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 25 ga watan 12 shekara 2025 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min at-tarikh ma baina wafati رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه واللفر ببمالمي الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى وإذا بأمان تابا وانسان ساتي دي قباتا منا دي كراتوني أتكين المبحث الخامس المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله عنه tuhumomi da ƴan ta'adda suka yi akan sayyidina Uthman Allah ya ƙara masa yarda wanda ta kai zuwa ga salwantar ransa Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda mallan yana kawo mana tuhumomin ne yanzu tare da bayani akan su mun tsaya ne a tuhuma ta hudu zamu tashi tuhuma ta biyar ina ji haka ne ko tuhuma ta hudu tace ihraqul masahif ko ona alqur'ani suka ce daga cikin abinda sayyidina Uthman yayi wanda suka ga ya cancanta si masa tawaye shine ya kona alqur'anai wadanda aka tattara bayan jam'ul qur'an afsani bayan tattara alqur'ani da aka yi na biyu to ya tattara dukkanin alqur'ani wadanda ba wannan ba ya kona su wanda bayani ya gabata akai abuna biyar malati al-ma'khadh al-khamis tuhuma tabiyar da suka jefa ta akan sayyidina Uthman Allah kara masa yarda suka ce darabna mas'udin hatta fataqa am'aahu wai sayyidina Uthman ya daki Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda har sai da ya tsinka uwar hanjinsa وضرب عمار بن ياسر سككما سيدنا عثمان ده يا دكي عمار بن ياسر حتى كسر اضلاعه حسي ده يكريا مسا كشن هقرقري ما لتي وهذا كذب دك ودنن تهمته ما بدا بي غبا دين ما لتي قرياني ولو فتق امعاء ابن مسعود ما عاش inda da gaske ne sayyidina Uthman ya daki Abdullahi dan Mas'ud har ya tsaga masa hanji ai da Abdullahi dan Mas'ud bai kai labari ba da Abdullahi dan Mas'ud ya bar duniya a ce hanjin mutun ya tsage kuma ya ci gaba da rayuwa kaga wannan da wahala fa ma fataqa ma'a ibn Mas'ud ma lai ce ko kadan sayyidina Uthman bai tsaga hanjin sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ba wala kasara Abdullah Ammar bai kuma kariya ashin harkarin Ammar ibn Yasirin ba kun ga wannan malin sai kawo shi a takeice kawai ya wuce saboda me saboda ba buƙatar fadada bayani akai tunda duk abu ne kawai na ƙarya da aka kirkiro aka jingina shi abinda malami suka ce shine kusan wannan kissa ta dukan Abdullahi dan Mas'ud ko Ammar ibn Yasirin suka ce kusan dukkaninta ta zo ne a littafan Shi'a kusan da tattafan Shi'a su suka yi ta kawo waɗannan ruwayoyin kai kuma ka san alaƙar Shi'a da sayyidina Uthman me kake tsammani zai fito daga bakin Shi'a zuwa ga sayyidina Uthman alkhairi ko sharri sharri ina fata an fahimta saboda haka duk su mas'udi su majlisi su qusi su ne suka rinka kawo ruwayoyin kuma duk ruwayoyi ne su kansu a cikin ruwayoyin akwai ittirabi a ciki ma'ana ruwayoyin wata tana naushin wata wata tana dukan wata babu daidaito a ciki. Wasu daga cikin rawayin suka ce dalilin da yasa sayyidina Uthman ya daki Ammar ibn Yasir, suka ce wai sayyidina Uthman ne ya ibo wasu miliyoyin kuɗi ko dubbannan kuɗi daga cikin baitul mali. Wai sai wasu daga cikin sahabbai suka ga abinda sayyidina Uthman bai dace ba, sai suka masa inkari, shine Ammar ibn Yasir. Sai sayyidina Uthman ya bari ana cikin masallaci, yadda ruwaya take nake karanta muku ba, ba wai abin haka ya faru ba, yana cikin masallaci yana kudu ba, ya sauko daga kan minbari ya zo ya taka cikin Ammar ibn Yasir ya tattaka shi. Ka duba nan Allah wani shirme da abin nan. Yanzu kuma mutum mai hankali ma mai tunani ya kamata a ce yayi wannan, bare babban mutum irin sayyidina Uthman, wai da ya taka shi sai da ya suma. Aka dauke shi aka kai shi gidan Ummu Salama, matar manzon Allah, ira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai dai a zahar tai bai farfado ba, al'asar tai bai farfado ba, sai da sayyidina Uthman ya samu labarin cewa ga fa Ammar can a gidan Ummu Salama, sai ya tafi ya ce ya kika ba wannan, yadda suka faɗa kika ba wannan fajirin mafaka yake zaune a gidan shi, a gidanki. Wai sai tai masa gargaɗi ta ce ahir ɗinka, kada ka ƙara ce masa fajir, mutumin kirki dai kaza da kaza da kaza. Wata ruwaya kuma ta ce sayyidina Abdullahi a sayyidina Uthman ya daki Ammar bin Yasir ne wai saboda ya je ya binne sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ba tare da sanin khalifa Uthman ba. Abdullahi dan Mas'ud ya rasu, sai aka dauke shi karkashin jagorancin Ammar ibn Yasir, aka je aka binne shi, khalifa bai sani ba. Shine abin bai sayyidina Uthman dadi ba ya dake shi. Wata ruwaya kuma ta ce a'a, ai sayyidina Uthman ne ya tara masu ruwa da tsaki daga cikin manyan sahabbai, ya gaya musu wata magana da shi Ammar ya masa inkari, wannan inkarin da ya masa shi sai ya dake shi. Wata ruwaya ta ce shi ya dake shi da kansa, wata kuma ta ce sawa ya aka dake shi. To ce zamu kama kenan. To dukkanin ruwayoyin gaba ɗaya zaka ga rajaman ne bil ghaibi kawai, babu wani abin da yake da tabbas a cikinsa. Shi sa kusan dukkanin malaman sunna waɗanda ake dogaro da littattafansu wajen tarihi za ku ga duk ba su kawo ba. Wanda za ka iya samu ya kawo shi ne Al-Baladhuri cikin littafinsa Ansabul Ashraf, kuma shi ma ya kawo da irin ruwayar da shi an suka kawo mai rauni. Sannan babban abin mamaki ‘yan uwa, kun san mu'zam na ruwayoyin wannan kisar daga wani rawi ya zo? Shi ne Abi Mihnaf Lut bin Yahya. Kun tuno shi? To ta kansa ruwaya ta zo. To kaga idan ka san waye Lut bin Yahya, me abin kama a ruwayarsa? Babu abin kama. Saboda haka ‘yan uwa masu albarka, Ammar ibn Yasir ɗaya ne daga cikin sahabbai masu girma, masu daraja a wajen hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada kuma ta shi ne sahabin da iyayensa suka fara yin shahada a tarihin musulunci. Yasir da Sumayya mahaifiyarsa su ne shahidai na farko, su aka fara kashewa saboda Allah. Mahaifiyarsa Sumayya ita ce wacce Abu Jahal ya ɗauki mashi ya taka mata a gabanta ta rasu, shi ne aka kashe mahaifinsa a gabansa, ana azabtar da su. Har aka yi mai barazana cewa lokacin yana ƙaramin yaro, aka ce idan bai zagi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, yadda aka yi wa mahaifinsa shi ma za a yi masa. To wannan abin ya tsorata shi, sai ya faɗi magana mara daɗi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ya tafi wajen Annabi yana kuka, hankalinsa ya tashi, sai ya rasulullahi ga abin da ya faru. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kwantar da hankalinka, ko gobe suka yi maka barazanar kisa suka nemi sai ka faɗi irin wani abin, ƙara faɗa ba komai. Annabi ya ce ba matsala. Shine aya ta sauka, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah madaukakin sarki ce ba matsala, duk wanda aka takura shi aka matsa shi ya tabbatar ransa za a dauka kashe shi, za a aka ce sai ya faɗi wata kalma mara kyau akan addinin musulunci, amma zuciyarsa ba ta so, cike take da imani da san Allah da manzansa, ya faɗa ne dan ya tsirar da ransa. Wannan in ya faɗi kalmar kafirci bai zama kafiri ba. Ina fata an fahimta. To wannan fa shine Ammar dan Yasir, shine Ammar dan Yasir, shine wanda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo lokacin da ake gina masallacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, lokacin da kowa yake daukan bulo daya, shi biye yake dauka, kowa bulo da yake iya dauka dora akan sa amma Ammar guda biye yake dauka annabi yazo yake goge mai yake goge mai kura da hannunsa mai albarka annabi yana share mai kura yana ce masa waiha Ammar taqatuluhu alfi'atu albaghiya kai tan Ammar wasu jama'a ne azzalimai su zasu kashe shi waiha Ammar taqatuluhu alfi'atu albaghiya kai tan Ammar wata al'umma wasu mutane ne azzalimai zasu zo su kashe shi Ammar dan Yasir kenan haka Abdullahi dan Mas'ud shi ma kowa ya san waye Abdullahi dan Mas'ud ibnu ummi abdin kenan daya daga cikin manyan alarammomi gangaren din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daya daga balma annabi sai da ya fada akan sa yace man arada ayya qira alqur'ana ghadan kama unzila falyaqra biqira'ati ibnu ummi abdin duk wanda yake so ya karanta alqur'ani danye da zafin sa kamar yadda aka saukar da shi annabi yace je ya karatu da irin karatun Abdullahi dan Mas'ud kaga wannan waye bashi certificate din karatun alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda annabi yace kaurin sa yafi dutsen Uhud nauyi akan mizanin ranar tashin alkiyama kaurin sa kawai ba duka gangan jikin sa ba wata rana ya hau kan bishiya yana tsunko irin aswaki haka to mutum ne mai dan karamar tsaba haka ba shi da tsayi ba shi da kiba ai an gane irin su ko yawa ba tsayi ba kiba to ya hau kan bishiya na tsunko itan aswaki sai mayafin sa tunda kun san su kwarjalle suke daurawa sai ya dan daga sai kaurin sa ya fito sai sabai suke dariya saboda siranta kaurin sa sai annabi ce lima tabhakuna me kuke wa dariya sai suka ce min diqati saqihi ya rasulullah saboda siranta kaurin sa ya manzon Allah sai annabi ce wallahi sun fi nauyi ranar tashin alkiyama sama da dutsen Uhud da za a dauko wannan siririn kaurin a dora shi akan mizani a dauko dutsen Uhud gaba daya a dora shi kaurin Abdullahi dan Mas'ud siyarin jai dutsen Uhud ka san dutsen Uhud kuwa girman sa ya kai kusan kilomita 5 haka girman sa to waɗannan sahabbai ne masu girma wanda Abdullahi dan Mas'ud lokacin da Sayyidina Usman ya hau kan khalifanci ya same shi a matsayin gwamnan Kufa Sayyidina Usman ya tabbatar da shi bai cire shi ba inda da aka wani ba tsakaninsa zai kyale shi ba zai kyale shi ba to da ka ƴan uwa mu sani cewa wannan abin da ake tuhumar Sayyidina Usman akan sa ya dake Abdullahi dan Mas'ud ya dake Ammar ibn Yasir ƙarya ce bai tabbata ba irkire ne da wasu daga cikin shi'a suka yi don su bata sayyidina Usman Allah kara masa yarda malati al-ma'khadhu as-sadis tuhuma ta shida da suke wa sayyidina Usman az-ziyadatu fil hima shine dadi ko kari a cikin gandu ko shinge da shugaba ke warewa domin a kiwata dabbobin sadaka ba wai nasa dabbobin ba an gane kamar yanzu ka ce gandun sarki shine wani lambu ko wata ƙasa da aka kewaye wanda ake aje dokunan sarki da dabbobin sarki wanda sarki yakan je ya huta ko kai gama gari kai sibilan in ka je ka shiga zaka shabu lala ne ko ba wajen ka bane to lokacin manzon Allah tsira da amsi tsara tabbata a gare shi aka fara samun gandu amma annabi ya ware shi ne domin a tara me dabbobin sadaka da ake kawo ina fata an fahimta yawa to daga cikin tuhumar da suke wa sayyidina Usman cewa wai wannan gandun da aka ware lokacin sayyidina Usman wai ya kara masa girma ya kwakwaso wasu gurare na ƙasa ya kewaye ya ce duka wannan gandun sarki ne to shi ma wannan abin tuhuma ne malai ce kana lahu sallallahu alaihi wasallam himan wa qala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akan kansa ya kasance yana da gandu da ya ware wa qala ha annabi yake cewa innamal hima himallahi wa rasulihi ai gandu ko shinge kadai da aka sani shine shingen Allah da manzansa ma'ana ba wani mutum da ya isa je kawai ya tattare wata ƙasa ya kewaye ta ce ta ce babu wanda ya isa ya haka kawai shine wanda yake jagorancin al'umma shine himallahi wa rasuli wannan hadisi ɗan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul musaqat babu la hima illa lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam malai ce wa qadwa ba umaru himal li iblis sadaqa bayan annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya ajiye wani guri na musamman shi ma domin raƙuman da ake kawa na sadaka kamar da ku sani wancan lokaci galibi zakka ana karɓar dabbobi ne mafi yawa zakka da tafi yawa dabbobi ne sai kayan abinci alkama matsara gero da sauransu sai kuma dabbobi amma galibi zakka kuɗi ba tafi yawa ba a wancan lokaci to saboda haka sai aka ware wani waje wanda za a rinka ajiye dabbobi na sadaka wa ba'a lahum ardan khassatan la yar'a fiha illa iblis sadaqa sayyidina umar ya ware musu wani guri na musamman wanda babu wata dabba da za ta yi kiyo a wajen sai dabbobi na sadaka sai raƙuman sadaka hatta tasmana wa yastafida minha an-nas yayi haka ne har wannan dabbobin da aka ajiye yasmana as dan mutane su yi me su amfana da su kaga wannan ai hikima ce mai kyau ko saboda abu ne da za a ba wa Allah madaukakin sarki abin da za a ba Allah madaukakin sarki ko bai kamata a ce shine kasashe ko rago ba ai wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidhi illa an tughmidu fi duk abin da zaka ba Allah to ka tabbata ka ba Allah mai kyau dan kai ma kana so Allah baka sakamako mai kyau eh kada in zaka ba da kyauta ka dauko abin da yake kasashe gajeye mafi rashin kyau ka bayar in abinci ne sai wanda yara suka jagwalgwala ya fara ruwa sai a kirawo almajiri sai a bashi ba daidai bane in kaya ne zaka bayar sai ka dauko kayan da sun yage sun kusa gama aiki sai ka dauka sai ka bayar in kyauta ce ta kuɗi zaka yi ta sadaka sai ka dauko mafi kasawa daga cikin kuɗinka naira 5 ko naira 10 sai ka sa a cikin kwandon sadaka duk wannan ba daidai bane idan Allah madaukakin sarki tashi maka sakamako kai ma so kake baka irin wannan to kai abinda Allah madaukakin sarki zai ninninka maka yadda kai ma kake so Allah madaukakin sarki ya baka shi ka bada shi a yadda yake saboda haka sayyidina Umar yayi haka domin raƙuman sadaka su cika su bulbul ta yadda in za a ba mutane a ba su masu kauri falamma ja Usman lokacin da sayyidina Usman ya zo a matsayin khalifa wa kasratis sadaqatu sai kasance saboda futuhat da aka samu an samu yalwa na garuruwan musulunci wannan sai bayu akan sadaka da ake karba ta ƙara yawa sai kasance sadakar ta ƙara yawa fiye da lokacin sayyidina Umar wasa hada alhima sayyidina Uthman Allah ya ƙara masa yarda sai ya yalwata ya buɗa wannan gandin sai ya ƙara masa mai girma aka yalwata shi aka extension din shi fa naqamu alaihi zalika to wai wannan shi yasa sai suka zargi sayyidina Uthman akan haka hatta qila lahu har suke ce masa ara'aita ma hamaita min alhima shin kana gani wannan abin da ka ware shi ka katangance shi a matsayin gandu Allahu azina laka shin Allah ne maka izini kai haka suke gaya sayyidina Usman amma ala Allahi tafsari ko kuma kage kai wa Allah madaukakin sarki ko kuma kawai kire kai wa Allah madaukakin sarki ba Allah ne ya saka ba فقال عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان الله قرى مسير دا سي باسو امسا يتي ان عمر حقيقه سيدنا عمر دان خطاب الله قرى مسير دا حمل حما قبلي يا واري وني غندو كافينا يا ميد شي اند ذا ارنك اجي رقم صدقه لابل الصدقات لابل الصدقه فلما وليت يا يند اكا دوراني ا متصين خليفه zadat iblu sadaqa wadannan adadi na raquma sai suka karu ya kasance sun yi yawa fazittu fil hima ni ma sai na kara me wannan abin nan din gandin sai na kara ma masa girma me laifi na ci a ga wannan amsa ce mai kyau fa hal hadha ma akhadhu to sai malam ya tambaya yace yanzu shi ma wannan abin tuhuma ne wannan wani abu ne da za a ce an kama sayyidina Usman yayi laifi akan sa da Allah kai a matsayinka na mai lafiyar kwakwalwa wannan abin da makaranta mai laifi a cikinsa jagora shugaba gaba daya ya samu wani waje daga cikin ƙasa ta garinsa sai ya ware ta yace za a rinka ajiye raƙuman sadaka a wajen don a rinka ba su abinci su girma a ba mutane ba nasa ba mai laifi a ciki ba laifi al-ma'khadh as-sabi' tuhuma ta bakwai daga cikin tuhumomi da suke wa sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda al-itmamu fi safari wato tuma ma sai kaje kawai rashin ta'ida ne wai dan me sayyidina Usman zai cika sallah lokacin tafiya shine al-itmamu fi safari ka san addinin musulunci shari'a ta yi sauki ga matafi ko sallar da take mai hudu sai a mai da ita nawa biyu to akwai lokacin da sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda ya je Makka dan yin aikin haji sai ya cika sallar Amina sai raka'a hudu wannan raka'a hudin da yawa ita ce shi ma abin tuhuma shi ma yana daya daga cikin abin da suke gani ya kamata a tume shi da shi a tsige shi har ma ta kai ga kashe shi an fahimta yawa malaki sallar rasulu sallallahu alaihi wa sallama fi safri raka'ataini asali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah raka'a biyu ne a halin tafiya kun san asali shari'ar musulunci an fara sallah ne raka'a biyu an gane sallah ta farilla gaba da duka biyu aka fara daga baya sai aka cika ta zaman gida sai zamto la'asar da isha da azhar sun koma hurhudu magriba sai ta koma uktafiya ina fata an gane to sai abin ya kasance shari'a a haka ita bibiyin da aka bo mai tafiya rukhusa ne abinda malami suke cewa rukhusa ne me rukhusa sauki ne abubuwan guda biyu ne akwai al'azimatu akwai ar-rukhsatu al'azima shine asalin yadda shari'a take to idan aka samu wani yanayi na kunci ko wahala sai kuma rukhusa ta shigo shi kuma rukhsa shine wancan abin da yake na asali sai a saukake shi sai a danyo baya da shi misali asali haramun ne mutum ya ci mushi haka ne hurrimat alaikumul maitat Allah madaukin sarki ce an haramta muku cin matacce mushi kenan ko amma sai can wata ayar ce Allah madaukin sarki ce famani furra haka ne ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi wanda ya takura ba yana mai zalunci ko wuce gona da iyaka ba Allah madaukin sarki ce fala ithma alayhi babu laifi a kansa wancan mushin da aka haramta masa ya dawo ya ci matukar akwai matsala to asali al'azima shine haramcin cin mushi ar-rukhsa fa shine saukin da aka baka idan mutun zai mutu mutun ya shiga cikin daji ba gida gaba ba gida baya guzurin da ke tattare da shi na abinci da ruwa ya kare ba wani abinci sai ga wata mushi mushin akwai ko mushin kaza ko mushin wani abu babu wani abinci ya tabbata kuma kamun ya karasa inda yake gari ne zai iya halaka to sai ya dau wannan mushin sai ya gasa an gane sai ya ci babu laifi sai ya dauka ya cigaba tafiya da shi wannan gasashen yana tafiya yana ci daga lokacin da ya hangi abincin da yake mai kyau to wannan mushin ya dawo haramcin sa an gane haramcin mushi ya dawo kamar kai lokacin da kake zaman gida al'azima shine ke sallar raka'a guda hudu a isha da azhar da la'asar amma daga lokacin da ka fita daga garinku ka shiga wani garin to yanzu rukhsa ta hauka kenan sai ka sallar raka'a nawa kenan biyu daga lokacin da ka shigo yanzu kana shigowa yanzu misali ka tawo daga Kaduna an gane kana zuwa da waki ba ka zo gida ba ko baka araso ba akwai saura dawaki zaka kasar kaje dawakin kudu mallan dawakin kudu ta shigo cikin gari yanzu dawakin kudu ta shigo cikin gari ko ba haka bane yawa ko kace ya sunan wajen nan kura a kura ai kura zaka yin kasar kaje kura ai karfi duka wuce dawakin kudu ko yawa duka wuce dawakin kudu mu bashe dai a dawakin to idan ka shigo dawaki shikenan wannan azima din tayi me ta dawo an gane haka al'amarin yake to asali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya fita ya tafiya sallah mai raka'a hudu sai mai da ita biyu mai uku kamar magariba ita ma sai mai da ita biyu ita ko asuba da man biyu ce sai batta abinta sallallahu alaihi wasallam wa salla Abu Bakr fi safar raka'ataini lokacin sayyidina Abu Bakr Siddiq a matsayin sa na jagora khalifa shi ma haka yayi yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma idan ya fita a matsayin matafi yakan yi raka'a ne guda nawa guda biyu wasalla Umar fi safari rak'ataini sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda shi ma yabi ta yadda annabi irada aminci su kara tabbata a gare shi da yadda sayyidina Abubakar shi ma raka'a biye yake idan ya fita zuwa tafiya wasalla Uthman sadran min khilafatihi fi safari rak'ataini sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda shi ma sadran a farkon khalifancin sa idan ya fita zuwa ga tafiya shi ma raka'a biye yake kamar yadda sauran ƴan uwansa suke da kuma annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi summa atamma fi safari to daga baya sai aka samu sai ya cika a halin tafiyar sa amma za ku zo ku ji me yasa ya cika insha Allah ta'ala wal jawabu huwa malai ce amsar da za a bayar game da wannan ita ce gashi kamar haka awwalan abu na farko hadhihi mas'alatu fiqhiyatu ijtihadiyatu malai ce wannan mas'ala ce ta fiqhu kuma ta ijtihadi ma'ana wani ijtihadi sayyidina Uthman yayi saboda wata fahimta da yayi game da cika sallar tasa shi yasa sai ya cika ijtihada fiya Uthman fa akhta'a fa kana madha to sai mu bashi mu ce sayyidina Uthman yayi ijtihadi sai ya kuskure to wannan kuma sai ya zamto me hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace izaj tahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idaj tahada fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mai hukunci sai ya kokari wajen fahimtar wani nassi sai kuma ya dace in kaji an ce ijtihadi to abinda babu nassi karara akan sa kenan ko duk abinda yake akwai nassi akwai ijtihadi akan sa a ijtihada ma'a wurudin nass babu ijtihadi tare da zuwan nassi in dai akwai nassi sarihi qati'un fi mahallin niza kamar yadda suke fada to babu ijtihadi to idan mai ijtihadi ya ijtihadi sai ya dace ladabi yake samu idan kuma wanda ya kai matsayin ijtihadi ya ijtihadi sai ya kuskure yanzu yana da lada guda nawa ne guda daya kaga ba wai annaki aka ce ba lada yake da shi to sai dai tunda kuskure yayi za a yi amfani da wannan kuskuren nasa ba za a yi amfani da shi ba amma yana da lada guda daya to wannan mas'ala ce ta ijtihadi sayyidina Uthman sai ijtihadi akanta sai ya kuskure yanzu me zai samu lada daya to amma wancan kuskuren na sayyidina Uthman za a yi aiki da shi ba za a yi aiki da shi ba to me ne su kan sayyidina Uthman me ne zagin sa me ne shi masa mutunci a nan ƴan uwa an fahimci abin aiko yawa malai ce hadha idza kana qad akhta fi ilan wannan ma fa za mu dauka ne idan da gaskiya ne haka ne sayyidina Uthman yayi kuskure din wa hadha al-amru yubiqu dama Uthman yanzu wannan al'amari kadai yan uwa ya isa ya halatta jinin sayyidina Uthman har akai ga kashe shi wa min al-ma'sum ghayr wa man al-ma'sum ghayr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malai ce to wane ne ma ma'sumi wanda baya laifi baya kuskure in ka dauki manzon Allah annabi Muhammad irada amsi tsar tabbata a gare shi waya baya kuskure babu thumma inna fi hadhihi al-mas'alati khilafan bayna ahli al-ilm malai ce to sannan ma duk ma aje wannan a gefe wannan mas'ala ce da malamai ma'abuta ilimi sun karu juna sani a cikin ta sun yi sabani wa aktharu ahli al-ilm mafi yawancin ma'abuta ilimi sun tafi akan anna al-qasr fi as-salati sunnatun mustahabbatun suka ce kasaru a cikin sallah sunna ce mustahabbiya akwai in aka ce sunna mustahabbi abinda ake nufi shine idan ka fita zaka yi tafiya sai ka je inda ya kamata a ce kai kasuru idan kai kasuru to za a baka ladan sunna ka dace Allah madaukakin sarki zai baka ladan an gane idan kuma ka ce kai cika sallar ka zaka yi ba wai kai cika sallah bane dan kyabar sunna annabi a'a kai kana kwadayin wani abu ne dan ka samu ladan cikakke sai ka ce barka cika sallar ka to baka da laifi baka da laifin komai ina fata an gane ko wanda ya bar sunna mustahabba yana da laifi a wajen Allah madaukakin sarki ba shi da laifi tare da cewa akwai malaman da suke gani cewa kasaru wajibi ce amma dai tsakani da Allah maganar su marjuhiya ce ma'ana maganar su ba ta da karfi malaman da suke gani cewa kasaru sunna ce mustahabba ana so in ka fita dan rukhsa rangwame ne Allah madaukakin sarki ya maka to ana so idan Allah ya baka rangwame ka karba wata bonanza ce sai dan Allah ya baka bonanza ana so kai me ka karba kamar mutum ne da yake cikin azumi sai tafiya ta kama shi me yafi yayi azumin sa ko kuma yayi aji a cikin a watan Ramadana sai tafiya ta kama ka mai nisa tare da tsawon zai gani cewa tafiyar zuba irin tuna bace da tafiya in zaka yi ta sai ka shirya mata sosai saboda daji fa zaka yanka mala daji kawai zaka yanka ko akan doki ko akan raƙumi ko akan wani abu ka zuba ruwa a cikin salka ka samu dabino ko dan cikwi ko dan sarid haka sai ka aje kana tafiya kana ci daga nan sai kai Kaduna sai kai kwana biyu anya ko kwana uku amma yanzu wani in yaje airport ba shi ga jirgi minti 30 yayi yawa sai dai ana tawata a fito kudin ka ya kare ba haka bane to wani sai yace to ai irin wannan tafiya ba irin tana bace a'a ai tunda Allah madaukakin sarki yace tafiya sunanta to ka bata kawai a tafiya Allah madaukakin sarki ya san wannan zamanin zai zo ko bai sani ba to ka bata kawai a yadda take annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace as-safaru qis'atun min al-azab tafiya da kake gani wani yanki ne na azaba Allah ko a jirgin sama ka je akwai wannan yankin na azaba saboda wani lokaci zaka ga akwai tuna gida ma kawai zaka ga da tuna ka bar kaza wani dan kasuwa ne ya bar shagon sa ba zafi ko da zafi da Allah da zafi to wannan yankin na azaba tunda annabi ya faɗa akwai shi to a bar tafiya kawai a yadda take to idan mutum ya ce shi sai ya azumin sa ba zaka ce mata yayi laifi ba amma dai annabi ya faɗa cikin hadisin Bukhari cewa laisa min albirri siyamu fi safar kada mutum ya dauka cewa wai wani burgewa ne ko wata nagarta ce azumi a cikin halin tafiya wannan ya faru lokacin bi ta furfita ake mata ya fadi annabi ce me yake faru aka ta azumi yake yi ya su ba ana tafa da furfita annabi ce me yake faruwa sai ai wani da yake azumi wallahi gashi nan ya gara na ya fadi to shine sai annabi ce laisa min albirri as-siyamu fi safar ba fa wai burgewa bace ba wannan nagarta bane kace dole sai kai azumin ka san zaka wala in kuma zaka iya fa akwai wanda zai hana ka ba wanda zai hana ka sai kai kayanka eh sai kai saboda haka dan uwan sabani ne a wajen malamin wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce sunna ce mustahabba fa idza kana uthmanu fa ala shay'an idan sayyidina usman ya aikata wani abu fa huwa annahu taraka al-mustahabba faqat abinda zaka iya ce mata shine sayyidina usman ya bar abinda yake mustahabbi to me abin zagi ballantana bakar magana ballantana daukar makami a sanadiyar ran mutum kuma ka sa akwai wani abu a kasa wa fa alal jaiza ya aikata abinda yake halal ne babu laifi aw taraka ruqsata wa fa alal azima ko kuma ya kyale ruqsa ne ya aikata azima kuma da ne bayani a baya amma limaza atamma usman to ga wani kuma zantar sai mallai yace to duk ma mu dawo baya yanzu cikawar da sayyidina usman yayi me dalilin ma da yasa ya cika din ne ai mun san dai sayyidina usman yadda yake san manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi intentionally ba zai saba sunnar annabi ba haka bane haka kawai yana sane yayi abin ya saba sunnar annabi yanzu kai a matsayin ka na musulmi yanda wanda kake kyakkyawan da toga sayyidina usman kana ganin sayyidina usman zai haka kawai yayi abin ya saba sunnar annabi kai da wahala to me yasa ya cika shine zamu ji sai malai ce faqad qila li ahadi amrayni malami suka ce zamu iya daukar dalilai guda biyu wanda za iya kallon su sune dalilin da yasa sayyidina usman ya cika sallah na farko li annahu ta'ahala ay tazawwaja fi makkata fa kana yara annahu fi baladihi wa lidhalika atamma hunaka malai ce na farko li annahu ta'ahala sayyidina usman ya zama dan garin makka ai tazawwaja abin da ake nufi shine yayi aure a garin makka yana da mata a makka kamar yadda yake khalifa yana da mace a madina to a makka ma yayi aure saboda haka sai yake gani ai makka ma menene garin sa ne kamar yadda madina yake garin sa ka san akwai masu gida biyu ko maganin gobara kenan ya kamata ka gida biyu kai ma gida biyu maganin gobara to idan kana da gida biyu kana da gida a Kano kana da gida a Sokoto ko Kaduna ko wani wajen to yanzu idan ka tashi daga Kano ka tafi Sokoto san ma akwai matakka nan ma Kano akwai matakka ina zaka kasar Kano ko Sokoto eh ba wani zan san kasar sai dai hanya ko yawa amma da zarar ka shiga garin Sokoto ta ka zama dan gari tunda akwai gidanka da zarar ka shigo Kano nan ma akwai garin akwai gidanka ka zama dan gari to kaga sayyidina Usman ya baro garin Madina a matsayin dan Madina khalifa ya shigo garin Makka kuma akwai matarsa to me na kasar shine kawai sai ya cika haka wasu malaman suka fada wannan laifi ne ba laifi bane abu na biyu suka ce dalilin biyu shine innahu khashiya أن يفتن الأعراب ويرجعون إلى بلادهم فيقصرون الصلاة هناك سيدنا عثمان يأي ونتنانيني ياجي صورو كدا أفتني إلى رباوان قوية دسكي شغو واغر مكة دنغبات دا إبادة رأيكين هجي ويرجعون إلى بلادهم سيسو كوما غرورونسو فيقصرون الصلاة سيسر نكا قصر صلاة ما أنا أنسكا أني قصر أغر مكة سيسو أوكا صلاة تتاكوبا بودابيبيو tunda kun san ko shakka babu kauye akwai karanci na fahimtar karatu ba kamar cikin birni ba dan uwa haka ne ina maimaita wannan har gobe hajji ba gaskiya za ka ga in ka shiga kauyukan mu wallahi akwai matsala hayyan akwai alhamdulillah da akwai yan gyararraki amma dai gaskiya hayyan kauyuka akwai matsala sai ka ga matsala ta fiha akkarama sai ka ga ana ta musu akanta ana ta abin nan akanta ware da gaske akwai kauyen da aka je da'awa mutanen kauye suke tambaya cewa wai idan mace ta sadu da mijinta waje ta wankan janaba su sun dauka ana wankan janaba ne wai ga wanda ya zina an fahimta take tambaya to kaga kai wannan sai kaga wata irin tambaya ce ko ita kuma fi sabilillah fa te ba fa isgili bane fi sabilillah ce wannan tambayar ta haka al'amarin yake to sai ya ga tunda waɗannan mutane suna da karancin fahimta kada ya cika mu kada ya yi sallah kasar su gane ta dauka cewa sallar ce ta zawo guda biyu su koma su tai saboda haka wasu ya cika fa atamma hatta yubayyana lahum anna asala salati arba'u raka'ati sai cika sallar dan ya bayyana a gare su Allahu tabaaraka wa ta'ala malai ce ilimi sani mubarar Allah madaukakin sarki kayansa mu dai abinda muka sani sayyidina Uthman bai cika sallah dan sabawa umarnin annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi kai tsaye yana sana ba ina fata an gane yawa sai malai ce walamma atammat Aisha fi safir radiyallahu anha yayin da nana Aisha Allah kara mata yarda ita ma an samu ta cika sallah a lokacin da take cikin halin tafiya qalu li urwa sai aka tambayi ɗaya daga cikin ƴaƴanta shine Urwa ibn Zubair shi Urwa dan gidan yayar na Aisha ne Asma bintu Abi Bakr ni Siddiq Allah ya kara musu yarda gaba daya to Urwa dan ta ne kaga dan gidan na Aisha ne ko to sai aka tambayi dan ta Urwa aka ce da shi ma za aradat Aishatu me kake gani na Aisha ya sa ta cika sallarta me take nufi da wannan cika sallarta ta qala sai Urwa yace تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهم أجمعين يتي أي تاي تاويلي ني كما يد سيدنا عثمان شما يي تاويلي يتيك صلى الله قال مسير داغا بعد ina fata an gane to yanzu tabbana na Aisha sai a zage ta kenan sai a ce aje a gashe ta an gane yawa wala ce fal qasd anna uthmana ta'awwala babban da abinda ake so shine sayyidina uthman tawili yayi akwai wani abin da ya hanga yayi wannan aiki nasa al-ma'khadh ath-thamin wat-tasi' wal-ashir tuhuma ta takwas da ta tara da ta goma a tare dan malan zai hada su tare ya fade su ya kuma bada amsa akan su ga suka bar haka ta takwas suka ce lam yahdhur badaran wa farra yawm uhud wa ghaba an bai'ati ridwan su ne guda ukun gaba daya na farko suka ce daga cikin tumar da suke wa sayyidina Usman cewa lam yahdhir badaran wai bai halatti yakin badar ba an yi yakin badar ba sayyidina Usman wannan shi malai fili yakin badar shine yaki na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yakar mushrikai da shi suka ce sayyidina Usman bai je ba annabi yayi wannan yaki ne da mutum 300 da dan wani abu ko da 15 ko da 16 ko da wani abu da adadin malamai suke faɗa shin yakin da Allah madaukakin sarki ya kalli mutanen da suka yakin duka yace duk abin da kuka dama yi a duniya ku je ku aikata na gafarta muku haka annabi ya faɗa la Allah ta'ala ala ahli badr فقال اعملوا ما شئتم اني غفرت لكم الله ya tsinkayi mutanen da suke badar ya kalle su yace duk abin da za ku yi ku je ku daga yanzu ko me kuke na gafarta mu ɗan aljanna ne ko ba ɗan aljanna bane to su 300 ne da wani abu sayyidina Uthman ɗan uwa da ya gudu lokacin da ake yakin Uhud kun san yakin Uhud abin da ya fara aiko Allah madaukakin sarki ya jarraba al'ummar musulmi saboda saba umarnin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya nuna dutse yace su je su tsaya anan karkashin wani sahabi yace duk yadda suka ga yaki ya kai ko yaki yana bangaren musulmi su suke cin nasara ko yaki ya jiya musulmi su ake cin nasara akan su annabi yace kada ku to kada ku bar wannan dutsen koda kun ga tsuntsaye suna daukan naman mu annabi yace ku zauna lokacin da wasu daga ciki waɗanda suke kan dutsen suka ga musulmi sun fara samun nasara ana ta ɗiban ganima sai suka ce annabi fa shawara yake bara ba fa umar ne bayar ba mu ma za mu je ba za a yi ba mu ba min ba'di ma arakum kenan ma tuhibbuna haka Allah ya faɗa min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan mun nuna muku abin da kuke so da Allah akwai wanda baya san dukiya ne ba wanda baya san dukiya fa eh shi sa wai ba wuce ce duk wanda yace kafi san kudi yare na ma hankali ne kawai ba haka bane ba wanda baya san dukiya to wannan yaki haka ya juye sai suka sako daga kan wannan dutsen suna sakowa kuma sai aka samu nasara akan su to nasarar da aka samu duk kusan kashi uku da wani abu na cikin musulmi duk sun gudu kowa ya gudu wanda suka kasance tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan tsiraru ne ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan duk sauran sun tafi to sayyidina Uthman yana cikin wanda suka gudu ina fata an fahimta to sai suke gani wannan wani tuhuma ce shi ma bai sa ya gudu shi ma za ku ji amsa abu na uku suka ce ghaba an bai'ati ridwan wai baya na akai bai'atul ridwan bai'atul ridwan ita ce bai'ar da Allah madaukakin sarki ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara suka ce wa baya nan akai ta to menene amsabar mu jima'a yace war raddu 'ala hadhihi fi sahih al-bukhari raddin da za a tattara waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya ayi yana cikin sahih al-bukhari bari ku je da labarin yake ƴan uwa an Uthmana ibn Mawhab qala an karbo daga Uthman dan Mawhab yace jaa rajulun min ahli misra wani mutum yazo daga cikin mutanen misra fa qala man al qaumi sai ya tambaye mutanen da suke wajen sai ya ce da su suwaye ku mutanen ku suwaye qalu quraish sai suka ce mu quraishawa ne quraishawa ne mutanen makka ne qala man ash-shaykhu fikum to waye dattijo a cikin ku eh waye dattijo ba ana tambaya yake sani ko yana so ya samu wanda yafi kowa ilimi da sani da gogewa sai ya ce waye dattijo a cikin ku qalu sai suka ce abdullahi ibn ubar abdullahi dan umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda kaga ai sun samu dattijo kuwa dattijo iya dattijo fa ja'a li abdullahi ibn umar sai zo zan abdullahi dan umar fa qala ya ce yabna umara ya kai dan umar inni sa'iluka an shay'in ni zan tambaye ka wani abu fa hadithni anhu da Allah ka bani labari game da wannan abin da zan tambaye ka sai ce hal ta'lamu anna Uthman farra yawm Uhud shin ka san sayyidina Uthman lokacin da aka yi yakin Uhud ya gudu ka san wannan qala na'am sai Abdullahi dan Umar ya ce eh na sani ba shikenan ba fa qala ya ƙara ce masa ta'lamu annahu taghayyara bi halati yakin Badr ba قال نعم سيدنا عبد الله بن عمر يتي هكني لا سن wannan shi ba qala ya qarce masa hal ta'lamu annahu taghayyaba an bay'ati ridwan shin ka san sayyidina Uthman baya nan akai bay'ati ridwan babu shi qala na'am ya qarce masa eh din na san wannan fa qala al-misri wa Allahu akbar sai wannan ba misri ya daga noye kabbara ya samu abin da yake so kenan kun gane aiko ai daga jin tambaye ka san inda ya dosa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka samu maganganu marasa kyau akan sayyidina Uthman to wai sai yake tabbatar idan zai abu da hujja kenan eh zai tawaye da hujja to tun daga babban sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdullahi dan Umar to shine yake tambaye sa ka san kaza da ya bashi amsa sai ya ce Allahu akbar sai ya juya zai tafi ya'ani zahara al-haqq alladhi yuriduhu wa yana nufin gaskiyar da yake bukata ta bayyana ga ta samu daga majiya mai karfi فقال له عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر يتي دشي ta'ala ubayyin laka to kuma yaza ka ya wani ya ni ma dan maka bayani mana ba ka tambaye na baka amsa ba ta ka tani ma ina da bayani sai ce amma firaruhu yawm uhud na farko gudun da yayi a ranar da aka yakin uhud fa ashhadu anna allah afa anhu wa ghafara lahu ni na sheda Allah madaukakin sarki ya masa afuwa ya gafarta masa kai kuma waye kai kenan waye in ya gudo waye laifi waye wa laifi ba Allah ya wa laifi ba to ya ce ya gafarta masa kai kuma waye kai an fahimta qala tabaraka ta'ala sai ka masa aya kun ji amfanin karatu kenan yan uwa sai ka masa aya innal ladina tawallaw minkum Allah madaukakin sarki ce lalle waɗanda suka juya baya minkum daga cikin ku ku sahabbai yawm altaqal jama'ani ranar da jama'un nan guda biyu suka hadu lokacin yakin badar kenan bangaren musulmi da bangaren mushrikai inna mastadhallahumu ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu ai shaydan ne ya zamar da su shaydan ne ya dan kautar da su sakamakon abin da suka aikata na saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa laqad afa Allahu anhu kuma tabbas haqiqa ko shakka babu Allah ya gafarta musu shikenan inna allaha kuma lalle Allah madaukakin sarki ghafurun me yawan gafara ne halimun me yawan juriya ne da hakuri subhanahu wa ta'ala yanzu wannan an ba da amsa ko ba a bayar ba yawa wa amma taghayyubuhu an badr nabiyu yace masa amma rashin zuwan sa yakin badar da ba a ganshi ba fa innahu kana tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace karkashin sa akwai yar gidan manzon Allah ira da amci tsara tabbata a gare shi matarsa ce Ruqayya wa kafatin da matarsa take jinya matarsa Ruqayya ba ta da lafiya yar manzon Allah ira da amci tsara tabbata a gare shi fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ira da amci tsara tabbata a gare shi sai zauna kai jinyar matarka inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahamahu yace kana da ladan dukkanin mutumin da ya je yakin badar irin ladan da za a ba shi kai ma za a baka kana da rabo idan an samu ganima irin rabon da aka ba wanda ya je yakin badar kai ma za a baka ina fata an gane kana da ladansa da kuma sahamahu shine rabansa yadda aka raba ganima aka ba kowanne musulmi haka aka raba aka ba sayyidina Usman yana gida a zauri malamai suka ce a lokacin sayyidina Usman zuwan sa yakin badar shine laifi a wajen Allah madaukakin sarki ba haka bane zamansa shine me biyayya ga Allah madaukakin sarki ya zauna da umarnin wane ne manzon Allah ta sayyidina Usman zai ce dole shi sai ya ji a lokacin ya sabawa saba manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gareshi yan uwa me laifi a nan wajen babu ai an bashi amsa ko yawa wa amma taghayyubuhu an bai'atir ridwan yace amma abin da yasa ba a ga sayyidina Uthman ba a bai'atir ridwan falau kana ahadun a'azza bi batni makkah min Uthman la ba'athahu makanahu sai malai ce inda akwai wanda ya fi daukaka da girma a wajen mutanen makka sama da sayyidina Uthman da manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya aika shi ya kyale sayyidina Uthman dan uwa da al'amarin ya fara shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga garin Madina zai je garin Makka a shekara ta 6 bayan hijira dan yin aikin umara umara ne kawai fito da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da shi akwai mutum 1300 ko da 400 ko da 500 kamar yadda malami suke sabani to lokacin da suka zo daidai inda ake ce masa Hudaybiya sunan waje ne sai labari isa mutanen Makka cewa ga annaban ya to sai suka ce to lallai annabi zai shiga garin Makka ba babu dama annabi ya shiga garin Makka duk abin da za a yi sai dai ai to sai annabi ya ce bari ya tashi dan aiki ya tura shi garin Makka saboda akwai gaba a lokacin mai tsanani tsakanin annabi da mutanen Makka a tura shi garin Makka ya je ya ga garin mutanen Makka cewa annabi ya fito ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan yayi umara ba dan yaki ba to sai annabi hanga ya ce wani je ka sai ya rasulullah idan naje akwai matsala tsakanin da su za su kashe ni har sai da Umar dan Khattab Allah ya kara masa da sai da annabi ya ce Umar ko zaka je sai ya rasulullah ka san tsakanin da mutanen in naje akwai matsala annabi ya ce gaskiya ne to sai aka duba aka ga babu wanda yake da daidaitaccen ra'ayi wanda zai iya shiga cikin sai fito lafiya sai sayyidina Usman wannan girma ne ko ba girma bane annabi ce Uthman ka je ka ga ya musu na taho ne dan Umara ba na taho ne dan na yaki ba sai na Uthman ya tafi da yaje ga ya musu cewa annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ba ba yaki ya tawo ba Umara ya tawo suka ce a'a su dai ba su yadda annabi ya shigo garin Madina ba ya shigo garin Makka ba tare da haka sai suka tsare sai na Uthman suka ce ba zai fita ba yanzu sai suka masa daurin talala babu wanda ya taba shi a cikin su dan a lokacin ma sai masu suka ga Ka'aba na ai sai a wallahi na hutashe ku rike Ka'aba bai dawo hun ba ga Ka'aba yana gani sun bashi dama yayi amma saboda mai gidansa bai yi ba irada aminci tsara sabata shi ma yace ba zai ba baya so kun ji sabai ken to ɗan uwa wannan tsare sayyidina Uthman din da aka yi shine sai labari ya fara yaduwa cewa mutanen Makka sun kashe sayyidina Uthman sun kashe sayyidina Uthman kun ga abu na farko da aka kalla tare da shi aka taho ba haka bane abu na biyu waye aikin shi aikin waye tafi aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai annabi ya ce tunda muka samu labarin an kashe sayyidina Uthman to sai inda karfin bai kare saboda haka sai annabi ya shimfida hannun sai ya ce kowa ya zo mun baya akan babu gudu ba ja da baya duk yadda za a yi sai mun fanso jinin sayyidina Uthman da wajen mutanen Makka to kun ji dalilin wannan mubayar da aka yi shine aka zo aka yi ta mubaya'a wannan yazo yayi ya rasulullahi ne maka mubaya'a da jini na da haka kowa yazo yayi sai da kowa ya gama sai annabi ya dauki hannunsa na hagu sai dora akan dama yace wannan kuma a madadin sayyidina Uthman yayi a madadin kowa shi yawa kansa amma shi waye masa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata da Allah waye fa tabawa a cikin su kai da ka dauki hannunka ka sa ka ce ga kai wa annabi shi kuma hannun annabi ne nasa to hannunka ne fa ko na annabi hannun annabi na hagu duk bai fara ka guda biyun ba ba haka bane abin da ya faru kenan kaga ashe rashin zuwan sayyidina Uthman a wajen mubayyana menene alkhairi ne shi a gare shi shine abin da ya faru yan uwa malai yace fa ba'athahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aiki sayyidina Uthman wa kanat bai'atir ridwan to sai wannan bai'a ta ridwan ta kasance shine annabi sai azo ayi masa bai'a ba'da ma zahaba Uthman bayan sayyidina Uthman ya tafi ila Makka ta zuwa garin Makka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi limna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata da hannunsa na dama yace hadha yadu Uthman wannan a madadin hannun sayyidina Uthman fa qala ibn Umar Abdullahi dan Umar yace masa shi wa kenan wannan mutum mai kabaran nan kun tuno shi aiko to sai sayyidina Abdullahi Umar ya ce masa bayan ya ga masa wannan bayani sai ya ce izhab bi hal ana ma'aka yanzu tafi da waɗannan amsoshin da na baka je kai zaka iya tafiya ba shikenan ba shikenan wannan bai a ce mai girma da malabai suke irga ta a matsayin manqaba min manaqibis sahaba girma da matsayi da sabai suke da shi wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yadkhulun nara man baya'a tahta ash-shajara ba zai taba shiga wuta ba duk wanda ya mun baya'a dari uku ko abin da ya kama da ka dukkanin su ma an ba su aljanna ai irin bada aljanna fa ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba jabin bada aljanna ba yawa irin wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai bayar da umarnin Allah subhanahu wataala eh shine Allah madaukin sarki ce laqad rabbiyallahu tabbas ka duba yadda Allah ya bude ayar yace laqad harfu qasmi qad harfu tawkidi laqad tabbas wallahi haqiqa radiyallahu anil mu'minina Allah ya yadda da mu'minan nan idh yubayi'unaka tahta ash-shajara lokacin da suke maka mubaya'a a karkashin bishiya wanda Allah yace ya yadda shi ka'ida Allah zai dawo kuma daga baya yace ya fushi da shi ba za ta yi ba so da ka daga lokacin da Allah ya ce ya zira kai kadan aljanna ne fa dan baka taba ji Allah ya ce ya bada abu kuma yazo ya fasa ba a'a ha bada Allah ai ba ni bane ko kai eh kai ne in ka bada abu ka bata ba sai ka ce wallahi na fasa ko sai ka kwace amma ba dai Allah ba Allah ya ce diya ya dade su Allah ya ce fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatan su duk wanda zai yi wa ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai zargin munafunci ko abin da ya kama da haka to yana kare ta Allah madaukakin sarki ne dan Allah ya tabbatar da cewa ya san fa abin da ke cikin zukatan su fa alima ma fi qulubihim, Allah ya san duk abin da ke cikin zuciyar su, yace kuma ya yarda da su ya gafarta musu. Allah ya ce ya saukar da nutsuwa a tattare da su. Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya. Dan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala. Za mu tashi al-ma'khadhul hadi ashara. Insha Allah ta'ala shine karatun mu na sati mai zuwa. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku. Kuskure da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله. آمين.